أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله زمو چي غبا ده قراتل التاهم البركة شرح زهد نا الإمام علي بن الحسين رحمه الله تعالى زمو تاش حرف النون حرفين نون حرفين نون تو ورم قرانت بيت ha wannan mai goma ne ba shi wancan dai mai biyar kahin muhara a can harkon muqaddima shi littahin a harkon muqaddima aiwa ba su tauga wannan muqaddima littahin mun karanto maganganu da nasussuka da dama a fasa kowa reka safha ta 10 wanda yake da azzari safha ta 10 tamhiri da nayi na kawo ahammiyata ta'allumul lughal arabiyya da koi nasu suka an kawo na farko daga Umar dan Khattab yake cewa ta'allumul arabiyya fa innaha tusbitul aqal ku karanci larabci dan yana tabbatar da hankali wa tazidu fil muru'a kuma yana ƙara mutunci da kamun kai al-imam al-bayhaqi yahduhu cikin shu'abul iman nasi nabiyu daga Abi Musa al-Ash'ari Allah radda shi yake ce amma ba'd amma bayan haka fatafaqahu fi sunna ku karanci sunna wa tafaqahu fi al-arabiyya kuma ku karanci lugal larabci ibnu abi shayba huduhu cikin al-musannaf ubay ibn ka'ab shi ma yake cewa gana har kawo na suka na sahabbai sahabban annabi ne yake zaburar da mu gami da haka ta'allamul arabiyya kama ta'allamuna hifzul qur'an ku karanci larabci kamar yadda kuke karanta har da ce qur'ani ibn abi shayba ya huddo shi ash-shafi'i cikin ar-risala yake cewa fa ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil arab ma balaga hujuhudahu wajibi ne ga kowane musulmi ya karanci harshen larabci matukar iyawar shi hatta ya shadu bihi ta yadda har zai shaida cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan saboda ita kanta fahimtar mi take dauke da shi mi ta kumsa sai ka iya larabci waya tulubihi kitaballah ya karanta littafin Allah ya ce waya duka bi zikiri ya rika nuduki da zikiri fi mabturida alaihi min at-takbir abinda aka faranta mishi na kabbara yanzu muka dauki misali su azkar na cikin sallah wanda bai karatu ba kai saka koya mishi shi bai riki haji in mutun ya zo ce zai tai haji in jahili ne bai iya karanta bai iya rubuta ba wannan azkar din dake cikin aikin haji bai iya rike su yana da wahala to amma in yayi karatuwa ya iya karantawa kawai a rubuce zai tafi da abin shi gurin da ya bukata ya huddo ya karanta wa umira bihi min at-tasbih da abinda aka umarce ka na tasbihi da larabci duka zakai da tahiyama da ma wani wannan yace wa mazdada min al-ilmi bil lisan duk lokacin da mutun ya ƙara ilimin larabci allazi ja'alahu Allahu lisan man khatama bihi nubuwatahu Allah ya san yaran da Allah ya sanya shi halshan annabin ƙarshen zamani annabin da ya rihi annabta da shi wa anzala bihi akhir kutubihi kuma da shi ya sauko ƙarshen littattafan shi kana khairan lahu yahi ma mutun al-khairi kamar yadda annabi alayhi salatu wassalam yace ta'allamu salatu wazikru fiha kamar yadda wajibi ne mutun ya karanci sallah da kuma zikiran dake cikin ta kuma duka wannan sai da larabci wannan yana nuna mana muhimmancin karatun larabci a gaba kuma zan mu karanto nasuka na gaba har mu kare shi wannan kuma duk wanda yayi kokarin yake da dai wannan littafin matukar ya bibiye shi wallahi zai saukaka mishi zai samu jarin da a gaba duk littattafan da zan mu za su so mishi da sauki duk littattafan da yanzu wannan mun gama shi alburda zan musa kalmomukan ta da yauci zaka gani mun gansa anan matukar dai kana mutaba matukar mutun yana bibiye karatu harfun nunu al-imam yake cewa ilahu la ilahu siwahu witrun raufun bil bariyati zumtinani wahiduhu bi ikhlasi wa juhdi wa shukrun bid damir wa bil lisani wa as'aluhu ridha anni fa inni zalamtu nafsa fi talabil amani wa afanaitu alhayata wa lam asunha wa zuqtu ila albidalati wat tawani ilayhi atubu min zambi wa jahli wa israfi wa khal'i lil inani yawa malaiki cewa rahimahullahu ta'ala ilahun abun bauta ne la ilaha siwahu babu wani abun bauta sai shi witrun makadaici mara raufun mai tsananin tausayi ne bilbariya ga halittu zumtinani kuma ma'abucin baiwa ne ga halittu lugatul bait luga ta baitin da yace rauf azurrafati bihim ma'abucin tausayi ne da su ana cewa ra'afa yarafu ra'afatan fa huwa ra'if mafa'ulin shi a ce mar'ufun bihi wanda aka tausaya ma a ce mar'uf mai tosayin a ce mishi ra'if sunan itar tosayin a ce mishi ra'afa ra'afa wa minhu qawluhu daga ciki akwai hadar Allah madaukin sarki yake cewa wala ta'khudhukum bihima ra'afatun kaga ra'afatun nan sunan sunan ra'afa kin qala al-imam at-tabari rahimahullahu ta'ala fi at-tafsir al-imam at-tabari cikin tafsiri yake cewa war ra'afatu a'la ma'anir rahama in an ce ar-ra'afa tahir rahama mafi kololuwa da ita da rahama ma'anarsa daya amma ita rahama ce har da doriya ta hita karhi wajen abun nan cikin lugha ma'anarsa daya wa hiya ammatul li jami'il khalqi fid dunya ita ta tattaro dukkan halittu gabaki daya a cikin duniya shi yasa yace bil bariyya ra'ufun bil bariyya ga halittu gabaki daya wali ba'dahum fil akhirah wasun su kuma alahira wa fi ar-ra'uf lugat a cikin ra'uf akwai lugogi da dama ihdaha daya daga ciki ana cewa ra'uf ra'uf ala wazni fa'ul akan wazanin fa'ul kama yadda walid ibn uqba yake cewa sharru talibina wala taqanhu bi qatilin ammihi ar-ra'ufur rahim kaga bace ba ar-ra'ufur rahim yace ar-ra'ufur rahim ala wazni fa'ul wal ukhra wata luga daban ana cewa ra'uf ala misali fa'ul akan fa'ul im kuma ana yau shine yadda muka gani wanda yahi shahara wa ra'if kuma ana iya cewa ra'if ita wannan lugha ce ta gadafan misala wazni fa'il kaman misalin hadir haka nan ra'af da yima alif in darmi ala misali fa'al fa'al bi jazm al ayni wa hiya lughati li bani asad lugha ce ta bani asad sai lugha ta gaba albariya albariya shine al khaliq wa jam'uhu bariyatun wa baraya jam'in shi shine bariyat da baraya wa yuqalu ana cewa bara allahul khaliq bar'an allah ya halicci halitu halitta wa bara wa bara'u sun khalqahum fa huwa bari ya halicci halitu shine albari albari wal musawwir mun ga sunan allah ne wa minhu ismullahi albari ay alkhaliq sunan allah albari daga nan aka ciro shine alkhaliq wa yuqalu fil hali an cikin rantsuwa ana cewa wallazi bara'an nasama wanda ya halicci halitta wanda ya halicci rai wa fi tanzili a cikin qur'ani allah yake cewa ulaika hum khairul bariyya albariya halitu Imru'ul Qais yake cewa tilkal mawazinu warrahmanu anzalaha rabbul bariyatu bainan nasi miqyasan rabbul bariyya lisanud dinul khatib yake cewa ya manbarahu Allahu lima bara min bardi sarfin wa min salaji min bardin salfin sarfin wa min salaji kaga nan yace barahu Allahu ay khalaqahu Allahu halitta imtinan ana cewa imtanna alayya imtanna yamtannu imtanin imtanna imtinanan fa huwa mumtannin mai aikatawa kenan wal mafuul mumtann al mumtannun alai imtanna alaihi bi mali an ama alaihi bihi min ghairi ta'abin kama mutunni ima da dukiya ba tare da ya wahala ba shi ake cewa imtanna bi ajada bihi alai ka mishi kyauta da abun ibn rumi yake cewa kullum tinanun la yumannu bi innahu akhafu madaya fi riqabi wa aukadu haka yake cewa ya kabalul hamdu wa la yujibuhu an imtanna fa asna minani alminan baiwa da kyauta shi yasa an ce azumtina na ma'abucin baiwa ma'anar bait ma'anar baitin bada a sheikh malan ya fara rahimahullahu ta'ala nan da tabbatar da tauhidin uluhiyya cewa Allah shi kadai ne bai da wani abu bauta sai shi kuma mai rahama ne gabayin shi mai tsananin tausayi ne yahi mutun tausayi yahi mace yahi tausayin bayi sama da yadda diya take tausayin danta kamar yadda yazo cikin hadisi daga Umar dan Khattab yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yazo ya fuskanto da wasu kamammun bayi wanda an yi yaki an ciyo su sai cikin su gata da mace wadda tana tatso nonon ta taski tana shayarwa tana nonon ta ma'ana an raba ta da danta nonon ta yana zuba tana tatsiya tana zubda dan yana mata ciwo sai ta ga wani yaro a cikin ba cikin bayin da aka kamo sai ta je da guru ta kamo shi ta dan fara shi da cikin ta ta shayar da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna ma'ana dan nata ne ta samu sai annabi ya ce musu kuna ga wannan yadda take son shi tana iya gehwa shi wuta muka ce a'a ya ma'aikin Allah yace suka ce yaya ake ta iya gehwa dan ta wuta sai yace to Allah ya hito sayin bayan shi sama da yadda wannan take to sayin dan ta al-Imam al-Bukhari ya huddo shi babu hadisi baiti na 88 al-Imam yake cewa wahiduhu ina kadaita Allah bi ikhlasi da ikhlasi na wa juhudi da iya kokari na wa shukrun bid damiri da godiya a zuciyata wa bil lisani da kuma harshe na lughatul bait ad-damir shine al-qalb izciya min al-idmar wa huwa al-ikhfa in an ce ad-damara kaza fi nafsi mutun ya boye wani abu shine kawai ad-damara to zuciya dake a boye take yake cikin ta ake boye abubuwa sai aka kira ta da ad-damir gurin boye abubuwa ana cewa ad-damara shar ya boye shari ad-damara lahu sharru akhfahu abun nawasi ibn nawasi yake cewa yadullu ala ma fi ad-damir min al-fata taqallubu aynihi ila shakhs man yahawa kaga man fi ad-damir ma fi ad-damir min al-fata abinda ke cikin zuciyar mutum ma'anar baiti ai ina tsarkake ubangijin da na ambata da ikhlasin ibada gare shi ba tare da shirka ba ba tare da na cakuda riya ba matukar iyawata da dukkan kokarina kuma ina gode mishi da zuciyata da harshe na saboda baiwar da ya mun nan imomin shi cikakku baiti na 88 yace wa as'aluhu rida anni ina roƙon yarda ga Allah a gare ni fa inni saboda ni zalamtu nafsa na zalamci kaina da aikata zinubi fi talabil amani wajen neman gurace gurace na duniya wannan tawadu'u ne na malamai lugatul bayt yace al amani jam'u umniya an ce al amani jam'i ne na umniya guri a ce umniya al amani gurace gurace wahiya buguya wa matalab shine abin nema da abin da ake nema ragabatun marjuwa kwadayin abin da mutun yake tunanin samun shi ma ya tamannahu al insanu wa yastahi abin da mutun yake gurin shi yake sha'awar shi wato jama'u kuma ana ijma'in shima akan umniyat umniyat ko amani Allah madaukin sarki yake cewa garatkumul amaniyu al amaniyu gurace gurace sun rude ku a cikin hadisi yake cewa tamanna ala llahi al amani yayi tama Allah gurace gurace Ibn al-Mu'taz yake cewa fa qultu wa qad dalat min al-hammi laylati wa ishfaqu nafsi fil amani qad lajja nafsi fil amani da kuma tosai raina ce fil amani cikin gurace gurace majnunul layla yake cewa idza ma tamanna an-nasu ruhan wa rahatan tamannaitu an alqaki ya layla ya layla khaliyan tamannaitu sai nayi guri tamannaitu sai nayi guri ana istishhari da baitukan shi babu baiti da zai wuce wanda ba akan layla yayi shi ba ma'anar bait ma'anar baitin as'alullaha ina roƙon Allah an yarda anni yarda a gare ni izil gayatul marjuwa fil ibada dan ita ce abun nema na ƙarshe cikin ibada shi yasa Allah madaukin sarki cikin sahabbai yake ba mu labarin cewa sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan Allah dai ce radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su sun yarda da shi wannan shine babban abun nema wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah ya tanadar musu da aljanna gonakai wanda koramai suna gudana a kalkashinta nan gurin kamar yadda malamin taba fada suka ce hikimar ba ta min tahati ha ba saboda aljanna sahabbai ce saboda min tufidu tafa'i tabai koramai aljanna wannan koramai na gudana ta kalkashinta to min kin aljanna sahabbai ta hi kowace aljanna sai aka tajri tahta hal anhar dan a bambanta ta da sauran aljanna na bayan Allah ga magari a cikin ahlul janna yace khalidin fiha radiyallahu anhum waradu an Allah ya yarda da su sun yarda da shi wa inna ma nasaba nafsuhu ila zulmi abinda yasa ya nasaba kanshi zuwa ga zalunci saboda saban Allah zaluncin kai ne wannan yana daga cikin tawadu'un malamai da kuma nuna basu rudi da kansu da cewa su sun tsira baiti na gaba yace wa afanaitu alhayata walam asunha na kare rayuwata afanaitu alhayata na kare rayuwata walam asunha ban kiyaye ta ba daga sanani yace wa zugutu na karkata ilal bitala zuwa ga aikin banza zaman banza wa tawani da jinkiri lugatul bait lugha ta baiti at-tawani shine aya tarahi jinkiri wa yuqalu ana cewa tawana fil amali ay lam yubadir ila dabdihi wa lam yahtamma bihi mutun yayi jinkiri cikin aiki bai kula ba da aiki kuma bai gaugawa zuwa kiyaye shi ba wa fi hajatihi qasrun wa fatar a cikin bukatar shi ya takaita kuma yayi zaman banza daga ciki Allah madaukin sarki yake ce ma annabin shi Allah Musa da Haruna yake cewa la taniya fi zikiri taniya kada ku yi jinkiri kada ku abun nan gajiya a cikin jinkiri na zikiri na alhabala yake cewa wadara hasha'an at-tawani innahu man tawana yusa'iduhul maram wa ay wadaraha sha'an at-tawani ka gefa sha'anin jinkiri cikin lamurra ibn an-nabi yake cewa kamza at-tawani wa shababu mutawi'un wa dahru samahum wal habib muwatiya lugha ma'ana al-bait malan ya ci gaba Allah mushi rahama da ambatan takaitawa shi cikin ayyuka nagari abinda dai zan mu fa'idanta anan cewa malamai ba su fasu bace rudi da kai da ilimin su kuma su ga cewa su mutane ne nagari baiti na 88 al-imam yake cewa ilaihi atubu min zambi wa jahali wa israfi ilaihi atubu ga Allah nake tuba min zambi ga daga zunubi na wa jahali da zahilci na wa israfi kuma da bannata wa khali'il lil inani da tube akala da nayi na bar akala wuya na ina ta aikata abinda na ga dama lughatul bait lugha ta baiti yace khali'i min khala'a daga khala'a ya khala'u khala'an ne fa huwa khali shine tubewa wal mafa'ulu maf'ul in shi shine makhlu'un ko kuma khali ana cewa khala'a dirsahu aina za'ahu an ce ya cire haƙorin shi wa khala'a saubahu ay tajarrada minhu ya cire tuha ai shine ya tsare ta daga gare ta daga ciki Allah yana cewa fa khala'ana alayka ka cire ta kalmanka abu tamam yake cewa ardun khala'atu Allah wa khali'i khatami fiha wa talaqtu surura salasata yace ardun kasa ce wadda khala'atu Allah na tube wargi khali'i khatami kamar yadda nake tube zobe na al khal al inan bi kasr al ayn shine al lijam shine al lijam allazi yumsaku bihi al fars wa nahu ragama da ake rike doki da makamancin shi ko raqumi ita ake cewa al inan wa amma al anan amma al anan da wasali sama shine ashabu gilgiji yazo cikin hadisi innal malaikata tanzilu fil anani wa huwa ashab malaiku suna saukowa cikin al anan shine ashab wanda hadisi ne sahihi cikin sahih bukhari ibn duraid yake cewa tasarrama hu daukal ana daukal inan wa rubbama da ahu siba fakta da huwa huwa da'iu yannan gurin yace al inan ma'ana albayt ma'ana baitin yadlubu shaykh rahimahullahu ta'ala al maghfira min zunubihi wa yatubu ilay malan allah musharhama yana neman gafara daga allah kan zunuban shi kuma yana tuba wannan shine halin mummuni wanda yake bukata zuwa ga rahama ubangijin shi yazo cikin sunan ibn majah daga abi huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innila astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin 100 marra ina neman istighfarin allah da tuba gare shi a wuni guda so 100 a wuni guda so 100 kaga kenan nan yake nuna hatta da annabi yana neman gafara to min babu aula a ce wanda yake mai zunubi ne shi da bai da zunubi ma yanzu mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu al'ada na kuskure Allah mana gafara shi yan uwa ina zaburar da kanmu akan mun yi magana har da tun can da jimawa mun haro da ita abin da bata mana daukar lokaci take ban mu iya kiyaye ta muka yi ta to darasin na gaba lokacin kadan ne zai isa kawai amma ina zaburar da kanmu duk wanda baiti biyar dai kahin sati yazo matukar mutun ya maida hankali zai samu dama har da ce su kuma har da ce sun zai kasance wa mutun alkhairi cikin darsukan shi na karatu da ma abin da zai zo nan gaba na littattafai da zammi